Hey. Abdullah Amjaz ne ban kidi kai kashi fa Amjad yawa
Amjad Records
ban kidi rawar amarya arama na takarwar gadai ta tambola na je gun ango nai masa baiti Alhaji Salisu na bago angon amarya auren sunna yau fa kunci rututa ango da amarya mai adan kasaita kun tsire sa har magauta kun safutata Arama Abu Zak ita ce amarya Allah ya yarda ai Alhaji Salisu kai dai rimi kake sha sara sassaka kuma dai ga miji kake kai ko a gurin ado dawi su kware kake malam madadin malin ne angon amarya Ai wani rangaji 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 ai wani chibu da chibu chibu da chibu chas da chas ai rawa ai dangi a furfuto ai wani rangaji ai wata yar rawa salangana ladan aji dan ko bikin amarya ne matar alhaji mai arzikin da bashi ruwa alhaji Salisu ai wangu ne kare lafiya Allah arziki siya ta jahoshi mai mina hasada sai na cika shi na sha wata jarmiya hadin ga na kamshi a gidan amarya rama ne ji dadi ai ta duniya rawar yan mata haka yau a gare ka ko ba sai ga wanin ka har wani ya zaka wani ko ya tai daka ya more arziki ne kuma ya ji dadi Alhaji Salisu angon amarya girgiza kai haka kai haka ai wani rangaji 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 ai wani chibu da chibu chibu da chibu chas da chas ai rawa Hai Dangi a furfuto ai wani rangaji ai wata yar rawa salangana ladan aji dan ko bikin amarya ne matar alhaji mai arzikin da bashi ruwa alhaji Salisu ai wangu kare lafiya fata na mai waka Allah yayye albarka a cikin wannan aure ai daukaka amarya ta haifi yan bibi so haka gamban a sanya suna da inji dadi Salisu na bago ango angon amarya rahma Abu Zak amarya ta ango Allah ya sanya albarka ango amarya